Tsofaffi da dattawa masu shekaru 65 zuwa sama ne su 250 suka samu tallafin naira 200,000 a jihar Plateau. Tallafin wanda uwar gidan gwamnan jihar Plateau Helen Mutfang ta rarrabawa dattawan tsari ne na shirin tallafawa tsofaffi da uwar gidan shugaban kasa Oluremi Tinubu ke aiwatarwa na Renewed Hope Initiative. Uwar gidan shugaban kasar ta ce shirin zai ci gaba da tallafawa tsofaffi a kowace shekara a jihohi 36 na Najeriya da birnin tarayya Abuja da tsofaffin sojoji da kungiyar matan 'yan sanda. Matar gwamnan jihar Plateau Helen Mutfang ta ce shugabannin shirin na Renewed Hope Initiative da uwar gidan shugaban kasa ta kaddamar sun amince su kara kudin tallafin daga naira 100,000 zuwa 200,000 don tallafawa tsofaffin. Ta ce naira biliyan ɗaya ne za a rarrabawa tsofaffin da aka zaba a fadin Najeriya, wanda kowane dattijo da aka zaba zai samu naira 200,000. Uwar gidan gwamnan ta ce banda waɗannan kuɗaɗe za a duba lafiyar dattawan kyauta. Hasiya Abdullahi da Joseph Moses da suka ci gajiyar shirin sun bayyana farin cikin su. Ita ma Sarah Joseph da Adamu Musa suka ce tallafin kuɗin da suka samu zai taimaka wa rayuwarsu. Uwar gidan shugaban Najeriya da ya tashawarci dattawan da su dukufa wajen shan ruwa sosai da motsa jiki da samun isasshen hutu don ƙara samun ƙwarin jiki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.